da 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 da. Got no pain, got my dreams in my head in the sand. And I remember everything that we've been through, how people like you and me gotta work till we're all set free. Yeah. We're running far from something and staying fueled on nothing, trying to keep from drowning. So let's rewrite our story and ride it through to glory. Let them know that we all can win. Da 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 da. Every single day that we're left with wanting more, some opportunity to go and find what we really need. We're taking the chance that we'll never make it there, but even when you hit the ground, there is something to be found. So listen to the voices, got you making choices when you know what's really on your heart. Yeah. Don't throw it all away now. Hear me when I say now, you're the one, you just gotta start. Da 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 da.
Da 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 da